Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 17 ga watan Nuwamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tawagar uwar gidan babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya Barista Victoria Irabu ta kai ziyara jihar Borno don jinjinawa sojojin kasar da kuma jajinta musu game da mutuwar wasu abokan aikinsa a kwanan nan. Bayan haka za ku ji cewa shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustafa ya isa kasar Kamaru a ziyarar aikin da yake yi a wasu kasashen yammacin Afirka. Muna kuma tafa da rahoton mu na musamman game da sana'ar tsofaffin kayayyakin gyaran mota da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurarin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bude rangaji da yake yi na kasashe uku a nahiyar Afirka. Tare da gargadin cewar abubuwa da dama ne suka haifar da koma baya da tsarin demokradiyya a duniya da yake jawabi a gaban wata kungiyar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama a yau Laraba a birnin Nairobi na kasar Kenya. Blinken ya ce hatta da kasashe masu karfin demokradiyya kamar Kenya suna ƙara fuskantar barazanar yaɗa labaran ƙarya, cin hanci da rashawa, tashin hankalin siyasa da kuma cin zarafin masu zaɓe. Amurka ma bata tsira daga wannan ƙalubalen ba, Blinken ya faɗa yana mai nuni da cewar harin magoya bayan tsohon shugaban ƙasar na Amurka Donald Trump da suka kai ginin Majalisar Dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu a wani yunkurin tilastawa 'yan Majalisar Dokokin ƙasar yin watsi da nasarar da Joe Biden ya samu a zaben shugaban kasar na watan Nuwamba da ya gabata. Mun ga irin hatsarin da demokradiyyar mu ke fuskanta, babban jami'in diplomasiyyar Amurka ya shaidawa mahalarta taron cewa yana son jin ra'ayoyinsu kan kalubalen demokradiyya da kuma jin ra'ayinsu kan yadda za a warware su da kuma yadda Amurka za ta taimaka ga wannan kokarin. A jiya Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwar yawaitar kama mutane da ake yi a Habasha tun sa'ad da hukumomin kasar suka kafa dokar taɓaci a ranar 2 ga watan Nuwamba. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akasari waɗanda aka tsare a birnin na Addis Ababa, babban birnin kasar Habasha, da kuma Gondar, Bahar da kuma sauran wurare 'yan kabilar Tigray ne. A cewar rahoton, akalla mutane 1,000 ne ake kyautata zaton an tsare su, inda wasu rahotanni suka nuna cewar adadin ya zarta haka, in ji mai magana da yawun hukumar Liz Trussell a wata ganawa da manema labarai a Geneva. Kamen dai ya faru ne tun bayan da gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed ta ayyana dokar taɓaci makonni 2 da suka gabata lokacin da mayakan tawayen Tigray TPLF suka yi barazanar yin tattaki zuwa babban birnin ƙasar. Lauyoyi kuma sun ce an tsare dubban 'yan kabilar Tigray ba bisa ka'ida ba tun bayan samar da matakin wanda ya baiwa hukumomi damar tsare duk wanda ake zargi da goyon bayan 'yan ta'adda ba tare da izinin kotu ba. A cikin waɗanda aka kama tun lokacin da aka kafa dokar taɓaci akwai ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da dama. Sakatare General na Majalisar Kyanza na ta sakin ma'aikatan a cikin wata sanarwa da kakakinsa Stephane Dujarry ya fitar a yammacin jiya Talata. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kafofin yaɗa labarai sun ce gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden na shirin kashe dala biliyan 5 don siyan sabon gwajin maganin kamfanin Pfizer da aka kirkira don maganin cutar COVID-19 wanda zai iya magani ga masu cutar kusan sama da miliyan 10. wannan bayanin ya zo ne kwana guda bayan da kamfanin hada magunguna na Amurka ya sanar da cewa ya kulla yarjejeniya da wata kungiya ta kula da kiwon lafiyar jama'a dake Geneva mai suna Medicines Patent Pool dake samun goyen bayan Majalisar Dinkin Duniya don bada izinin samar da maganin cutar COVID-19 na gwaji a kasashe 95. Yarjejeniyar za ta samar da magani ga kasashe masu karamin karfi da matsakaicin kuɗin shiga da ya kunshi kusan kasashe 53 na al'ummar duniya. Kamfanin Pfizer dai ta ce sabuwar kwayar maganin tata mai suna Paxlovid tana rage tsarin kwantar da mutane a asibiti da mutuwa da kusan kashi 90 a cikin mutane da ke fama da cutar. Kwararru masu zaman kansu sun bada shawarwarin kawo ƙarshe na bincike na Pfizer saboda sakamako mai ƙarfafa gwiwa. Yayin da babban birnin India ke lullube da hayaki mai guba, hukumomi sun bada umarnin rufe masana'antu da suke haifar da zafi dake kusa da birnin na wani ɗan lokaci da kuma rufe makarantu da kwalejoji har sai illa masha Allah, tare da sanya takunkumin aiki daga gida don rage matakan gurɓatar yanayi wanda ya tsanani da yawa a kwanaki a wannan watan. Wani kwamitin ma'aikatar kula da muhalli ta tarayya ya kuma haramta ayyukan gine-gine har zuwa ƙarshen mako tare da hana manyan motoci shiga birnin sai dai masu ɗauke da muhimman kayan bukata a zaman wani sashi na ɗaukar matakan gaggawa. Masana muhalli sun yi nuni da cewar waɗannan matakan za su rage ɗan kaɗan ne kawai na matsalar gurɓatar iska da ke addabar New Delhi a lokacin hunturu. Anumita Rachuhuri, babbar daraktan bincike da bayar da shawarwari a cibiyar kimiyya da muhalli ta New Delhi, ta ce aikin gaggawa ba abu ne da zai magance matsalar gurɓatar yanayi nan take ba, yana dai tabbatar da cewar ba zai ƙara gurɓatar yanayi ba, amma ba zai tsaftace iskar ba. Mahukuntan Turkiya sun kama wani ɗan kasuwa, Samir Handal, wanda ake zargi yana da hannu a kisan gilla da aka yi wa shugaban Haiti a watan Yuli. A cewar ministan harkokin wajen Haiti, Claude Joseph, kamen na ranar Litinin shine na baya-bayan nan da ake yi na kammala kamun waɗanda suka kashe Jovenel Moise a yayin da Haiti ke fama da rikicin siyasa, ƙarancin man fetur, tashin hankalin ƙungiyoyi da yunwa da girgizar ƙasa na watan Agusta. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya bayyana da rahoton cewa kafar yaɗa labaran Turkiya ta bayyana da rahoton cewar ana tsare da Handal a Istanbul bayan da jami'an kotu suka bayar da umarni na tsare shi har tsawon kwanaki 40. Handal, wanda kafafen yaɗa labarai da dama suka bayyana a matsayin ɗan ƙasar Haiti, an kama shi ne bayan jirginsa ya sauka a Istanbul a lokacin da yake sauka jirgin da ya iso daga Amurka zuwa Jordan. Joseph ya wallafa a shafinsa na Twitter cewar ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na Turkiya, Mavlut Cavusoglu, da yammacin Litinin bayan kama Handal. Joseph bai bayar da ƙarin bayani ba game da ko Haiti za ta nemi a ta sa ƙeyar Handal.
Madalla Adaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Uwar gidan babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya, Barista Victoria Irabo da tawagarta sun kai ziyara jihar Borno don jinjinawa sojojin kasar saboda namijin kokarin da suke yi wajen yaki da masu tayar da kayar baya da kuma jajanta musu game da mutuwar wasu abokan aikinsu a kwanan nan. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da wannan rahoton.
Uwar gidan babban hafsan hafsan sojin Najeriya ta da iso garin Maiduguri ta da rakin babban hafsan sojin sama da babban hafsan sojin kasa da babban hafsan sojin ruwa da kuma wakilin matan special general na kasar da kuma commissioner lura da yanguji hira na kasa wato federal commissioner da take kira Haja Iman Suleiman Ibrahim da zuwan tuga matan sojojin Najeriya. Uwar gidan babban hafsan hafsan sojojin Najeriya ta kuma zaga barkin sojan inda ta gana da matan sojojin da suka rasu majin su a filin daga ta yi masa takaitaccen jawabi kamar haka.
We support you when you call. We will support your children and we will continue to uplift you in prayers. I pray to leave you with one message. The past has happened, but the future has not.
Tace dukkanin kungiyar mu a dungule, zan mara muku baya, zan mara mai ayyanku baya, kuma zan sauko a cikin addu'o'in mu. Ina muku addu'a cewa ku shike baya riga ya wuce, amma nan gaba bai zo ba. Sasa wannan kake kona a wannan lokaci, ba abin murna bane, ko kuma abin da kake so. Shi yasa muka zo mu ƴan uwan ku mata, dan mu tambayi hakokin ku. Ke zamu iya dawo da marazan ku ta mun da su. A cewar Barista Victoria Arawo, shi ma ta ta komanda mai kula da shi a arewa masa gabacin Najeriya, Major General Christopher Musa, cewa yi.
We definitely go a long way in boosting the morals of the troops. More so that we only recently lost one of our own, Brigadier General GK. Knowing that you are here, know that you care for us. And we can assure you that the troops are ever ready, despite the setback, to continue to push until we have the much needed peace in the Northeast.
Ko shakka babu, wannan ziyara da manyan matan sojojin zai kara sojojin mu karfin gwiwa. Ko da shi a yan kwanakin nan mursa ta daga cikin general din mu Dike Zulkusi wanda aka yi masa kwantan mona da wasu daga cikin sojojin mu na san sojojin mu suka ji kuna nan za su fanci cewa kun damu da su. Duk da wannan koma baya da muka samu na tabbata sojojin mu da irin wannan kwarin gwiwa da kuka nuna musu dan tabbatar cewa an samu zaman lafiya a shirin arewa maso gabacin Najeriya. Hidima commissioner lura da yan gudun hijira na kasa Haja Iman Suleiman Ibrahim cewa ta yi.
So whenever you need us, you call. We're going to keep come calling. You guys have sacrificed for the nation. The Almighty continue to strengthen you and your family.
Tace duk lokacin da kuke bukatar mu, ku nemi mu a shirye muke. Don ku kun sadaukar rayukan ku ne ga kasa. Allah ya ci gaba da karfafa ku da kasa da kuma iyalanku. Barista Victoria Arabo ta kuma gana da wasu matan da suka rasa mazajen su a filin daga. Inda ta yi musu takaitaccen jawabi da kuma warba musu kyaututtuka. Na tambayi ɗaya daga cikin wanda suka amfana da wannan kyaututtuka, ko ya take ji a yanzu?
Sunana Aisha Abdullahi ne mai gida na ya rasu yaushe ya rasu 2007 na gode Allah ya saka mata da alheri. Allah ya bata wanda za ta dinga ba mu kullum. Iyayen mu suna aiki, ba su da aiki yi, ba biyan kudin makaranta, ba aiki yi, kuma ba sana'a. Samari sun yi samari babu sana'a. Gashi na tsufa ba karfin da zan nema mu sana'a. A taimaka mana a ba mu sana'a.
Haka zalika mata manyan sojojin sun kuma ziyarci ɗaya daga cikin sansanonin ƴan gujeriya da ake kira Muhammadu Buhari Kam. Wannan nan masu karfa kyaututtuka daga mutanen Haruna Daure Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Daure Biyu da wannan rahoton. A ziyarar aikin da yake wasu kasashen yammacin Afirka, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustafa ya isa kasar Kamaru a yau don karfafa dangantaka tsakanin muryar Amurka da jama'ar yankin ma'abota sashen Hausa. Ga hirar da Muhammad Awal Garba ya yi da shi a lokacin da ya isa.
Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka VOA ya iso kasar Jamhuriyar Kamaru musamman a babban birnin kasar Yaounde bayan ya kammala ziyarar aikinsa da ya kai na sama da mako guda a kasar Jamhuriyar Nijar. Alhaji Aliyu ya iso filin tashin da saukar jirgin sama ne na Simalan da ke kasar Kamaru da misalin karfe 2:30 na tarin dare agogon Kamaru. Ga kaɗan daga cikin tattaunawa wanda muka yi da shi a yayin da muke yi masa lalle marhaba da isowar sa kasar ta Kamaru.
Barka da zuwa a Rajali Mustafa.
Assalamu alaikum.
Na ji dadi da na ganka.
Umma da lalle malaga
na ga Kamaru ga nan na shaka iskan Kamaru.
To ma iskan abin na fuska na.
Na'am.
Ya ka ji da wannan gajiya da kuma tafiya
na jota sai tan Allah ya kama lafiya sai gode mishi.
To ma dalla.
me kuma zaka fada wa al'umman kasar Kamaru yanzu da kashi wannan
al'umman Kamaru assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu ina farin ciki da Allah ubangiji ya kawo ni lafiya a wannan kasa inda na zuwa karfafa zumunci tsakanin na da ku da farko da tsakanin tashar mu ta murya Amurka musamman sashen Hausa na murya Amurka wanda awali ke wakiltar mu a nan Kamaru din kuma na zo ne da niyyar neman hanyoyin da zamu karfafa shi wannan aiki da muke yi tare da da ku don ku muke wannan aiki din abubuwa da yawa muke fatan mu yi wanda za su hada da saduwa da jama'a da saduwa da shugabannin jama'a da saduwa da Hausawa da Fulani da duk wanda muka samu damar gani da kuma neman watakila wasu bayanai daga jami'an hukuma da musu yi mana bayanan yadda harkokin mulki suke tafiya da kuma watakila wasu matsaloli da ake fuskanta da yadda ake fatar a warware su
da fatan zai kammala ayyukansa ya koma gida lafiya Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga rahoton mu na musamman akan sana'ar saida tsofaffin kayan gyaran mota
sana'ar tsofaffin kayayyakin gyaran motoci sana'a ce da a can baya ba a san ta ga mutanen arewacin Najeriya ba musamman a nan kurmi amma yanzu dan arewacin Najeriya sun shiga wannan sana'a gadan gadan
sunana Nura Maruf sana'a nake ta ta karafuna notuttuka
to kamar wadanne irin karafa ne kake saidawa
ina saida noti ina saida cover grease the days of pink kaya haka irin wannan dake dan zuwa cikin gari irin garejo jojan kana kawo na suka ce da suka bar amfani da su so ne muke dan suwa muna zo muna samu abin shaci
to cikin kayan ka naga kamar sarka naga filter naga wani roba nan da dai hadda marhin tanki duk kuna saida irin waɗannan kuma
duk muna sayar da
su bayan su menene sauran kayayyakin da kuke saida
sai irin kamar tire liver haka na kwanta tire mota da wheel spanner duk tsohon kaya ne haka muke samowa daga cikin gari wadan kasuwa da ake cewa gate nan cikin garin Ibadan sai muke zuwa mu danyo sari a da'an da muke zuwa mu samu kayan ma za a tara maka su ne sai ka cire kin goro to amma yanzu abun ya kai inda kai in ka je sayan noti dozin dozin za a kirga maka sai saboda komai yanzu yayi wahala yayi tsada
ka dade kana wannan sana'a
eh na samu kaman shekara uku ina yi
ka taba koyan mu wannan sana'a
yanzu dai ina kan koyan mu wani amma ban taba koyan mu wani wanda na yayi ba
wani gari ka fara wannan sana'a ta karafa
ni nan garin akin yalle Ibadan nake nan na fara
wannan sana'a tana biya ma bukata
alhamdulillah masha Allah tunda mutum yana dan samun abubuwan shi na biyan bukata wanda ba sai ya hangina wani ba da sauran su za ka cika sha kai sitira kai ma iyalin ka kuma ka sai shi ga kai gida insha Allah bakin gurgurdo tana kare mana mutuncin mu
kamar za a ga mu masu sauraro abinda ka taba yi cikin wannan sana'a da ba za ka iya mantawa ba
eh gaskiya ne Allah ya taimake ni nayi aure a cikin wannan sana'a na kuma danyo abubuwan na rikin asiri kuma ina taimaka ma yan uwa na da sauran kannena da suke karatu da uwaye na kuma tana taimaka mana sosai bakin gurgurdo ina samun rikin asiri cikin ta sosai insha Allah
suna na Abdul Mumin Sani
kamar sana'a karfe haka
lalle daga tuki tukin ya kasa sai na dawo sai da kayan jari bola bangwani da karafuna
kama sai da karafuna
yawwa saboda ni tsohon direba ne saboda yanzu tukin sai a hankali shine dawo na juya na shi bara araba kafa
wannan sana'a ka dade kana yin ta ko
gaskiya alhamdulillah ina dan shakata cikin ta bayan ya gacin warwaro
kamar shekara nawa kana yin wannan sana'a
to sakani da Allah zan kai kamar shekara 10 ko 15 ina yin ta dan saboda ni a lokacin ma da ina sana'a tuki na daukar tukun go ina yin yawwa
kuma da kabar tuki kuma ka kama yi
yawwa sai ne zamana ina yin ta
ina ka fara wannan sana'a
nan ko abin nan ojo ojo na fara yin
cikin garin Ibadan
nan ojo ba kayan kaje ce don wani tsohon gari wanda muka taso daga can muka dawo nan
kamar wannan sana'a tana da daki gare ka
to alhamdulillah akwai riyan asiri kwariyan asiri tsakanin da Allah
to me ya dadin ta gare ka
daji na gare ta saboda da abu wanda ya shigo cikin na zai samu matsala bangaren canji haka dai da sauran su je ana kewa ta ma yan uwa da abokan arziki da yara ko ba
cikin ƴaƴanka akwai wanda ya koyi wannan sana'a ta karafuna
a'a ni cikin jiyana babu ku kane na ko dan uwana ni dai ne dai nike yin ta
to baka san ƴaƴanka ko ƴan uwanka su yi wannan sana'a
to suna can su sun ma suna ta sana'a suna makaranta suna ta sana'a su kuma bakin ya ga can warwaro
akwai zargin cewa kuna sai da jabon notuttuka ko spanu ko wal spana ko su marufin grease maimakon original me za ka ce
to gaskiya duk wanda muka gani indai ajiya bane ba za mu soyo shi ba can wurin saboda duk wanda trading shi ya mutu ba za ka dauke shi ba tunda shi mai saye ba zai saya ba ko ba gaskiya ba sai dai yan jari hula wanda ake luri akai a narke su yawa suke amfani da wadanda ba su to mu ba da wani lokaci mun ka so din mun ka gabe da kyau din muna tara mu yan jari bola sai mu kai musu saya
wannan sana'a menene matsalolin ta
to matsalolin wannan sana'a ka je ka so kayan ka ka zo ka sayar da abanka matsalar ta guda daya ne ka je ka so mara kyau ka zo kudin ka ba sai ta ba sai kai pakin din sa in masu jari bola suka zo sai ta auna musu in kuma suna da kaya wurin su sai ku kakara ka ba su sai sai musu ciku da yake su suna zuwa kamfani suna sauwa kamar babban kamfani haka wanda mu ba mu da kudin da karin da zamu je musu wucin wurin su suka je suka so za su ware kaya masu kyau in kana da kaya marasa kyau sai ka je su auna kai ma auna ma sai kai musu karin kudi sai su baka
wato kamar ba ni gishiri in baka manda
yawa tunda kaga zaka ba da mara kyau ne kai kuma a baka mai kyau dole kai karin kudi yawa dan na
to kamar jami'an tsaro suna takura muku game da wannan sana'a
a'a ko ba gaskiya ba sai dai in mutun ya sayi wasu kaya ka san akwai dan su mutanen ba ta gari wadan za su kawo ma kaya ka saya in ka saya sai su je su da daga ba su ce ko kuma in ya riga ya wuce baka san wurin da yake ba sai wani ya zo ya ce kayan shi ne amma ni aka mutu faruwa garin ba sakani da Allah dan abinda mutun zai yanzu ya rika kiyayewa
ka taba ganin wanda ta faru gare shi haka nan
to gaskiya ni dai nan dai abokan zama na ji sakani da Allah dai ban gani ba
amma ka taba jin labari
eh kware ko na ji labarin shi ma wani ne ko ya sai mene ne ko wani direba ne ya zo da motar shi ya ra motar shi ya sai da kayan to shi ne sai direban ya zo shi kuma an shi sani ce wani ya ra mota ya mai sata amma kuma aka shaude
kamar kuna da kungiya
to gaskiya wannan kungiya kwanan nan muke samu shi zo to da zamu rika zama muna mutun yamu za mu haɗa kamar wuri guda ko ba gaskiya ba saboda yawanci din akwai waɗanda suka shigo daga baya din nan waɗanda ba su da iba suna wannan sana'a ko ba gaskiya ba shine muke son mu samu babban mutum guda daga cikin su wanda zai rika kula da saji a rikin zama ana tattauna
wato halin yanzu babu wata ka'ida duk wanda ya ga dama suna zuwa shi shiga ya fara wannan sana'a
eh to lalle mutum in ya zo ya samu ri ya zanna yana da abun hannun shi yana ya zanna yana shi ko ba gaskiya ba
ba za a hana shi ba
to wa zai hana shi tunda abu ne na kuɗa abin da aka ce ko mutum yana da jari ne na hannu ne ko ba gaskiya ba
shafiwa Haruna ga ka mata shigo
eh
to me baka sha'awar shiga wannan sana'a ta karafa
ko da na tashi na sama baba na rayi
watan gadon ta kai
eh
to a cikin gidanku ku nawa kai wannan sana'a
gaskiya shi kadai ne kai
sai kai
eh sai ni da nazo da ba na same sai wannan yaron wanda muke tare da shi ya yana mu hudu dai muke da yanzu
ko hudu ka wannan sana'a
eh
to a ina ka fara wannan sana'a
a nan a cikin yale
na a cikin yale Ibadan
eh
a arewa ku taba yin ta ba
gaskiya ba mu taba yi ba
ko su mai kanka a arewa bai taba yi ba
bai taba yi ba
sai dai na a cikin yale
sai dai na a cikin yale gaskiya
to tun wani lokaci ne ka kama wannan sana'a kai
gaskiya ina ga yanzu za a yi shekara uku da hadda wani abu
kana yin ta
eh
a da wace sana'a kake yi kamin ka kama wannan sana'a ta karafa
ni tun tashi na kawai na zo na same shi nan mun kama yi da shi
kuma kai baka taba wata sana'a ba sai ita
dama muna sana'a ne muna dai hada dai da ita ne gaskiya
ya kake ji game da wannan sana'a
a gaskiya alhamdulillah alhamdulillah gaskiya don muna ci ciki muna sha ciki kuma kowa da kowa yan uwan mu da sauran mutanen mu da kannan mu kowa yana ci ciki yana sha ciki
kamar a yini kana sai da karfe na nawa
to gaskiya ban iya ganewa saboda sana'a ba ita dai bace abin da loki ne wata rana
sa'a
ne gaskiya wani lokaci kana asira wani lokaci kuma duk dai abin gannan da harakar dai ba dai guda bace
yanzu irin wancan notu mai tsayi shina nawa
iri ne muna asira shi 300-400 wanda kanki
wannan karamin fa
wannan karami 200
wannan fa
wannan 300
wannan babban notun fa
a gaskiya ni ban using da irin wannan
fa
irin wannan naira 100
to wancan abin mai kusa hidaya fa
ba sai da irin shi gaskiya
to amma na ga hada danjoji a wurin can ko
eh
kamar kana sai da danjoji
sai da irin su gaskiya
to da wadannan irin kake yake sai da
ni ma dai kawai da notu tukka ne irin haka da wani su kwana da sauran abubuwan haka
okay baka hada da kamar irin danjoji da sauran kai
gaskiya ban sai
kana sai da irin ciyo na jama'a
zan ba sai da su gaskiya
da a ce ka bada shawara ga masu wannan sana'a me za ka ga musu
gaskiya wannan magana da kai da kungiya gaskiya magana dibawa ce saboda ko mina son kungiya saboda matsaloli da yawa suna iya faruwa akan haka nan amma kungiyar da kace za a insha Allah za a yi ta
wato kana ba shugabanni ko kuma masu wannan sana'a shawara da suka fi kungiya kenan
ita kungiya gaskiya ce saboda ana yin ta don kariyar kai da kai
to yanzu da yake ba ku da kungiya wani abu ya taba faruwa da kai
gaskiya ba abin da ta faruwa da ni
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice Hukumar kwallon kafar duniya FIFA a takaice ta soma binciken wasan neman gurbin shiga gasancin kofin duniya tsakanin Ghana da Afirka ta Kudu wanda aka yi a ranar Lahadi bayan Afirka ta Kudu ta ɗaukaka ƙara akan alƙalin wasa da anka yi a Cape Coast Stadium. Hukumar da ke kula da sha'anin kwallon duniya ta soma nazarin wannan wasa a ranar Litini bayan hukumar kwallon kafar Afirka ta Kudu ta kuka game da kalayen alƙalin wasa Magat Indai musamman game da fanaraci wato bugun daga kai sai gola da ya baiwa Black Stars a farkon rabin lokaci na wannan wasa. Wannan nasara ya baiwa Black Stars damar shiga gurbin wasan fidda gwani na kofin duniya inda ta yi waje da Afirka ta Kudu da ke sama da yawan goluka. Hukumar FIFA dai ta tabbatar za ta nazarci lamarin ba tare da ta bayar da diddigin yadda za a yi binciken wasan ba.
Wani labari da ke isowa gare mu ya nuna cewar an kashe wani dan kasar Ghana mai shekaru 30 na Afirka ta Kudu a dalilin nasara da Ghana ta samu da ci ɗaya da nema akan Bafana wasan neman gurbi na gasancin kofin duniya na shekara ta 2022 a Cape Coast Stadium. Wannan mummunan labari ya abku ne a wani gari da ake cewa Mazaluku bayan gardama ta harɗe akan fanaranci bugu daga kai sai gola da aka baiwa Ghana a karawar nata da Afirka ta Kudu a Cape Coast Stadium. Ya wusu wanda wanzami ne wato mai baba wani dan Afirka ta Kudu ya soke shi kuma rahotanni sun nuna cewar mai sukan yaran ta na kari. Hoton bidiyon da aka gwada ya nuna kararra dan wasan baya na Afirka ta Kudu Rashin Din Rock yana jan Daniel Amati da hannayensa biyu abinda ya yi sanadin alƙalin wasa ya bada bugun daga kai sai gola ga Black Stars abinda ya yi sanadin samun galaba Black Stars din akan Afirka ta Kudu. Yanzu dai shaidar da aka duba sosai ya tabbatar da cewar dan wasan Bafana ya yi wa dan wasan Leicester City ba daidai ba. Shi kuma alƙalin wasa dan Senegal bai yi wata ba ya nuna wurin bugun fanarati da ya fanshi Black Stars daga hannun Afirka ta Kudu. Wasannin neman shiga gasancin kofin duniya na shekara ta 2022 na bangaren Afirka ya kawo ƙarshe a ranar Talata 16 ga watan Nuwamba inda kungiyoyin wasa goma za su ci gaba zuwa rukunin wasannin fidda gwani a sabuwar shekara. Black Stars sun gana na a cikin sauran kasashe tara da sun ka tsallaka rijiya da baya don shiga wasannin fidda gwani wadda za a gwadawa zai kara dawa a ranar 18 ga watan Disamba shekara ta 2021. Kasar Kamaru ta lallasa Cote d'Ivoire da ci ɗaya mai ban haushi ta samu jira. Nigeria da Algeria sun yi barkar samun gurbi bayan kowannensu ya yi baran-baran da abokan karawarsu a gida. Tunisia kuma a ɗaya ɓangaren ta ci Zambia 3-1 da shi ta samu gurbinta. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwanan Lamukyar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bude ran gajin da yake yi na kasashe uku a nahiyar Afirka tare da gargadin cewar abubuwa da dama ne suka haifar da koma baya a tsarin demokradiyya ta duniya. A jiya Talata Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana da damuwa da yawaitar kama mutane da ake yi a Habasha tun sa'ar da hukumomin ƙasar suka kafa dokar taɓaci a ranar 2 ga watan Nuwamba. Kana an ji cewar kafofin yaɗa labarai sun ce gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Joe Biden na shirin kashe dala biliyan 5 don siyan sabon gwajin maganin kamfanin Pfizer da aka kirkira don maganin cutar COVID-19 wanda zai iya magani ga masu cutar kusan miliyan 10. Haka zalika an ruwaito yayin da babban birnin India ke lullube da hayaki mai guba. Hukumomi sun ba da umarnin rufe masana'antu masu haifar da zafin da suke kusa da babban birnin kasar.
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.